أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم قرأت من الكتاب بقية المستفيد شرح منية المريد سيدي محمد العربي السائح منا شكم على مطلب الثاني دي هر ينزو شافي نتلاتن لا متاشي ان ديكي تشوا واما بيانو مكانته من طريق اهل الكمالي اما كاك بيان مصعي لدبي من طريق اهل الكمالي دقا تفلك مأبوتا كمالا ina nufin arifai masana Allah su ne ahalul kamali to matsayin ladabi a wajen su yace faqat taqaddama ai bayani ya riga ya gabata fi awwalil matlabi cikin fadal mutu a cikin farkon matlabi al matlabul awwal kenan sai dai nan zai kawo qalin bayani wanda a can bai kawo shi ba bayani ya gabata cikin matlabi na farko annahu cewa shi abin da ake ce masa ladabi bittifaqin da ittifaqi min sadatir rijali daga shugabannin mazaje arifai shine nizamu jami'il a'mali ala wan dukkan ayyuka duk wani abu da musulunci yayi umani da shi babba da karami mutun yazo da shi wa malaki sa'iril maqamati wal ahwali kuma shine mamallakin sarsashin muqamai wal ahwali da kuma halaye yace wa fil hadisi yazo cikin hadisi an mu'az ibn jabal daga sayyidina mu'az dan jabal radiyallahu anhu annahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace huffal islamu bi makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi an kewaye musulunci da manya-manyan ɗabi'o'i da kuma mahasinul akhlaqi kya'a wa mahasinul adabi da kyawawan ladabobi makarimul akhlaqi manya-manyan ɗabi'o'i da kuma mahasinul adabi kyawawan ladabba musulunci yana tsakiya to kai ma musulmi in ka shigo musuluncin to da kai da musuluncin naka an kewaye ku da manya-manyan ɗabi'o'i yin sa hakuri da tawakkali da juriya da kyauta da sakin fuska duka wannan sune makarimul akhlaqi mahasinul adabi su kuma kyawawan ladaba shine abubuwa na mustahabi wanda ba dole bane amma an so da ka aikata wannan abu domin ladabi ne a cikin addinin musulunci to idan mutun ya fita daga cikin makarimul akhlaqi ya fita daga cikin mahasinul adabi kamar ya fita daga musulunci suna ne kawai na shi musulmi ismun bila musamman suna ne kawai babu abun ambatar in dai bai da makarimul akhlaqi bai da mahasinul adabi kuma yana cewa shi musulmi ne to ya zama ismun bila musamman suna ne babu abu ambatar dan ya labu da musulunci kamar yadda manzo Allah yake cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muslimi shine wanda sauran muslimai suka kubuta daga sharrin hannunsa da sharrin harshensa ina fata an gane in ya zama muslimi ba su kubuta daga cutarwan hannunsa ba yana zubar da jinin su ko yana sace musu dukiya ko yana taba a jikin matayensu ko ƴaƴayensu wanda bai halatta gare shi ba ko kuma yana tutar da su da harshensa yana zagin su ko yana cin naman su ko yana musu kazafi to wannan fa suna ne na shi musulmi ne amma ba musulmi ba ne domin ga ta'arifin da manzo Allah yayi wa musulmi almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma harshensa ina fata an gane to in ya zama mutum bai da makarimul akhlaqi bai da mahasinul adabi to kawai yana amsa sunan musulmi ne amma babu musulunci a tare da shi domin manzo Allah yake huffal islamu an kewaye musulunci bi makarimil akhlaqi da manyan manyan dabi'o'i wa mahasinil adab da kyawawan ladaba wannan daga manzo Allah kenan zai kawo maganar sahabbai sannan maganar tabi'ai sannan maganar arifai mataki mataki yace wa qala sayyiduna anas ibn malik sayyiduna anas dan malik radiyallahu anhu yace al adabu fil amali yin ladabi cikin aikin ibada alamatu qabulil amali shine alamar karban ladabi karban aikin a salla ga kai da ladabi baka waige waige baka soshe soshe baka saki saki a zuci kana sane da cewa a gaban ubangijinka kake kana ganawa da shi kakkawa an ce ladabi mustahabbai sun cika tasbihi a ruku'u da duk abin da ake nema na mustahabbai da sunnoni da farillai to wannan shine alama na karban wannan aiki haka nan in ka zo zaman wazifa tun daga zaman ka aga kai zama na ladabi ba zaman hartsewa ko zaman da kaga dama ba kuma baka waje waje baka soshe soshe to wannan alama ne na aikin ka ya karbu da ta'rifin sayyidina Anas dan Malik al-amalu alamatu qabulil amal al-adabu fil amal alamatu qabulil amal ladabi cikin ayyukan ibada shine alamar kalban aiki wa qala abdullah ibn al-mubarak shi kuma abdullah ibn al-mubarak radiyallahu anhu shi kuma tabi'i ne almajirin sahabbai yace man tahawana bil adabi duk wanda ya walakanta la dubba dan cewa ai ba dole bane ba wajibi bane ba farilla bane ba sunna muakkada bane saboda haka shi ba zai kawo su ba tunda ko zai kawo ba farilla ta cika to uqiba bi hirmani sunan za a masa uquba da haramta masa damar aikata sunnoni ina fata an gane sunnonin har muakkadai din ba zai iya aikatawa ba tunda ya walakanta laduba wa man tahawana bi sunan duk wanda kuma yake walakanta sunnoni dan cewa ba farilla bane ai sunna ce uqiba bi hirmanil fara'id za a masa uquba da haramta masa damar aikata farilla wa man tahawana bil fara'id duk wanda ya walakanta farillai baya kawo su cikakku uqiba bi hirmanil ma'rifa za a masa hukuba da haramta mana samun ma'arifa sanin Allah ashe in kaga mutun ya zama arifi kamilu irfani to condition din sa shine ladabi sannan ya haulo zuwa ga sunna sannan ya haulo zuwa ga farilla sannan har ya samu kaiwa maqamul ma'arifa ko maqamul ihsani mun san dai maqamul islami da maqamul imani da maqamul ihsani maqamul islami ana ake samu ladubba sai ka cika su sannan zaka samu taraki zuwa maqamul imani a cikin maqamul imani ake samun sunnoni sai ka cika sunnoni sau da kafa sannan kake samun taraki zuwa maqamul ihsani maqamul ihsani a san ana ake neman cika farillai to sai ka cika farillai gaba ɗaya sannan kake samun ma'arifa kamar yadda yazo a wannan ta'rifi na Abdullah ibn al-Mubarak وقال ابو علي الدقاق ابو علي الدقاق رضي الله عنه يا فدا يتي العبد يصل بدعته الى الجنه شي باو ادليل الطاعه الصدق يكي وبنجي يكي سادوا زوا ga aljanna ta'as da Allah ya farlanta masa ita ce take zama tsanin sa zuwa aljanna to amma wa bi adabihi wa fi da'atihi amma adalilin ladabin sa cikin da'ar ina fata an gane a cikin ladar a dalilin ladabin da yake cikin da'as daga ubangiji shi kuma yake samun zuwa ga wannan da'a din al-abdu yasiru bi da'ati ila al-jannati wa bi adabihi fi da'atihi ila Allah ta'ala yau shine karshen zance shi bawa a dalilin da'ar sa da yake wa ubangiji Allah yace yayi yayi Allah yace ya bari ya bari ba shine da'a ba bin umarnin Allah to a dalilin wannan ne yasiru ila aljanna yake saduwa zuwa ga aljanna to wa bi adabihi fi da'ati amma a dalilin ladabin sa da yake cikin da'ar shi kuma yake samun saduwa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala shine maqamul ihsan ita da'ar ita za ta sadu da kai zuwa ga aljanna to amma mun san aljanna ba ita ce karshen ni'ima ba lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyada shine annazuru ila wajhi Allah ta'ala wujuhun yawmayzin nadira ila rabbiha nadira to in ka shiga aljanna babu ladabi fa to ba za ka samu wannan qalin ni'iman ta ganin zatin Allah shi yasa yace wa bi adabi fi ta'ati ila Allah ta'ala a dalilin ladabin sa da yake cikin da'ar ga ubangiji yake saduwa zuwa ga Allah ta'ala kuma ladabi cikin da'a shine ka dinga bautawa Allah dan ya cancanci a bauta masa dan shi ubangijinka ne shi yayi ka kai bawon sa ne koda a ga kaddarawa Allah ba zai bada aljanna ba an bauta masa ba zai sa bawa a wuta ba in ya ki bauta masa to ka bauta masa dan ya cancanci a bauta masa wannan shine ladabi cikin da ba wai kana bautar Allah kololuwarka kai abin neman ka aljanna ko kololuwar abin neman ka kubuta daga shiga wuta to halin da sauranka ba kai ne bi ba ko dan ka bauta wa Allah dan kwadayin aljanna ko dan tsoron shiga wuta ba laifi bane amma akwai kusuri akwai kasawa da gajiyawa ka bauta wa Allah kawai dan ya cancanci a bauta masa wannan shine cikan ladabi da yake sadar da bawa ila al-ma'rifati wa qala ba'duhum shashim arifai yace at-tauhidu samuwar tauhidi kadai ta Allah a zuciyar bawa yujibul imana yana wajibta imani inda tauhidi ya samu babu karkashin shirka da riya to yana wajibta samuwar imani a zuciyar bawa ina fata an gane kamar la tauhida lahu duk mutumin da bai da tauhidi to la imana lahu bai da imani shi kuma wal imanu imanin da yake samuwa a dalilin samuwar tauhidi yujibu shari'ata yana wajibta shari'a abinda yake nimi da shari'a shine da'a bin umarnin Allah da barin abubuwan da Allah ya haramta shine shari'a imanin ka da ya samu a dalilin tauhidi shine yake wajibta bin shari'a amma la shari'ata law du wanda babu shari'a a tare da shi baya bin shari'a to la imana lahu wa la tauhida lahu ba yi da imanin kuma ba yi da tauhidin ko da yana riye ta cewa shi mai imani ne ko shi mai tauhidi ne ƙarya yake alamar imanin sa ga yana bin shari'a alamar kadai ta Allah sa da yake da'awa ga yana bin shari'a sau da kafa yace wa shari'atu ita kuma shari'a tujibul adaba tana wajibta ladabi ladabin da ake gani kamar shine a ƙasa ko shine matakin farko mustahabbi to anan mala ya kai shi kololuwa shine ƙarshe shine gaya anan tauhidi yana wajibta samuwar imani samuwar imani yana wajibta bin shari'a tana wajibta samuwar ladabi kamar la adaba lahu duk wanda kaga bai ladabi a tare da shi cikin mu'amalarsa da ubangiji baya yin ladabi ga a cikin ibadarsa laysa lillahi la shari'ata lahu to babu shari'a tare da shi wala imana lahu kuma babu imanin wala tauhida lahu kuma babu tauhidi gare shi domin babu condition ladabin shine condition in an rasa shi an rasa shari'ar an rasa imanin kuma an rasa tauhidin wa qala shaykhu abul hasan an-nuri wani arifi shi ma shek abul hasan an-nuri radiyallahu anhu ya ce laysa lillahi ta'ala fi abdihi maqamun wala hal Allah ba yi da wani muqami a cikin bawansa wala halun wala wani hali wala ma'rifatu wala wata ma'rifa tasqulu ma ha adamu shari'a wanda ladubban shari'a take faduwa tare da wannan muqamin ko da wannan halin ko da wannan ma'rifa in dai babu ladabi ladabi ya fadi to ba ka da wani matsayi a wajen Allah ba ka da wani hali na daraja a wajen Allah ba kada wanda ma'arifa da zaka ce wa mutane ka san Allah in dai ba kada ladin a janabi na ubangiji sai ce izil adabu domin laduba hiliyatu zahiru sune adan zahirin bawa a ga kana yin ladabi ga ubangijinka da kuma ladabi ga wanda aka dora maka wajibi yi musu biyayya to shine zai kawata zahirinka baɗi ni wannan zuciya ne Allah ne ya san dan wa kake yi amma ga ladabi a zahiri shine hidayatu zahir adan zahiri wallahu ta'ala shi ku Allah ta'ala la yuhibbu ta'dilal jawarihi min at-tahalli bi mahasinil adabi baya son wofinta gabobi na zahiri a wofinta su min at-tahalli daga yin kawa ko yin ado bi mahasinil adabi da kyawa wanda dubba Allah baya so ya ga gabobuwanka na zahiri sun wofinta daga kyawa wanda dubba ana sallah gabobuwanka ba su da nutsuwa kana waje waje kana soce soce a wan Allah baya son wannan duk wanda ya ganka kawai ya ga cewa kana ganawa ne da ubangijinka in a zaune ne a ga kai zaman da ake nema a sallah musamman zaman tahiyya ka san ba wajibi bane a sallah wal julus bi iliyatika yusra ba ina cikin babu fada'il salati mustahabbi ne a sallah an ka zo na ka harde ma kai tahiyya kai sallama sallah tayi zaman shine farilla amma kaifiyar yanda aka tsara ladabi ne to daga nesa mutum in yaga kai wannan zaman ka dora hannayenka wa wadu yadayhi ala fakizaihi alama ne na wannan sallah yake ko alama ne kai ladabi a gaban zatin ubangiji amma kowane irin zama kai in dai ka zauna din ka bada wajibi na zaman sallama ko zaman tahiyya din to amma shi Allah baya so a wofinta gabobi min at-tahalli bi mahasinil adabi daga yin ado da kyawa laduba wa qala aidan shi wancan malami abul hasan an-nuri radiyallahu anhu a wani guri ya sake cewa malamata ad-dabli al-waqti duk wanda bai yi ladabi ba ga lokacinsa Allah ya baka dama ya baka lokaci da zaka masa da'a ka bauta masa kai wurulun guzurin zuwa lahira amma bakai waladabin ka bakai wa lokacin ka ladabi ba ka bar shi ya tafi a banza ko ka bata shi a ayyukan sako to yace fa waqatu maqatul lokacin nasa abun zargi ne lokacin naka sai ya zarge ka dan me ka barnatar da shi dan me ka bar shi ya tafi a banza a surute na duniya da ba su amfane ka duniya ka da lahira ba ko kuma dan me ka bata shi a cikin sabawa ubangiji alhamdulillah har yanzu dai muna cikin magagganun malamai da arifai masana Allah akan matsayin ladabi alhamdulillah.